ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na talata a yau muna 20 da nawa ne Jumada al-Akhirah muna 26 ga wata na Jumada al-Akhirah shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda haka in ya dace wa 16 watan 12 miladiya na 2025 a cikin wannan masallaci masjidus sahaba a nan cikin garin da magaram fatanmu Allah subhanahu wataala ya datar da mu da abin da yake daidai abin da nake so in sha hankalin ƴan uwa na musulmi akai in sha hankalin kaina shine iya daga cikin ayyuka na ibada waɗanda suke da muhimmanci saboda shi haduwa ta mutane masu imani tunatarwa ne Ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa ai tunatarwa saboda yana da amfanarwa game da mutum mai imani wani abu ka san shi ka san muhimmancin shi amma kuma sai ka shagala sai wani abubuwa su kewaye ka riga cewa abin nan kaman ba wata muhimmanci gare shi ba alhali shine kashin bayan abin da ya shahi rayuwarka ƴan uwa musulmi zamu yi magana akan abin da ya shafi sallah hukuncinta matsayinta a cikin addinin musulunci sannan da irin darajojin da bawa yake samu a lokacin da ya kula da sallah yadda ya kamata abu na farko shine hukuncin sallah abu ne wanda yake sananne a wajen kowane musulmi cewa sallah wajibi ce bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma qur'ani yayi bayanin haka hadisi sun yi bayanin haka sannan kuma al'ummar duniya gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa sallah dole ne akan mutumin da yake musulmi balagegge mai hankali to waɗannan kaga musulmi balagegge mai hankali to amma za ka samu wani kaso daga cikin wanda ya hada wannan sharadin na musulunci ya hada abin da ya shahi balaga sannan kuma mutum ne wanda yake mai hankali amma kuma ya zamanto sallah ta safka akan shi shine al-ha'id wan nufasa macen da take cikin halin al'ada da macen da take cikin halin biki kwanakin da mace za ta yi a cikin waɗannan lokuta kaga musulma ce mai hankali balagagga amma kuma wannan ibara ta safkar da saman kanta wannan su ka daga togaci al-qur'ani mai girma ya karantar da mu a wurare daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana wa ma umiru illa liya'budu llaha sai ce mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sannan da ayoyin da suke kamanceceniya da waɗannan wanda suke nuna mana wajibci da cewa sallah tilas ce a cikin rayuwar mutum musulmi ba ganin dama bane ba hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun wuce alissahu a wannan bangare lokacin da ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman yace wa a'limuhum anna Allah aftarada alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su ka fadakar da su ka koya musu cewa lalle fa ubangiji subhanahu wataala ya farlanta akan su salloli guda biyar tun daga asubahi har zuwa isha'i a cikin kowane dare da yini sannan kuma hadisi Abdullah ibn Umar Allah kariyar da gare su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa musulumcin nan ya ginu ka tukam akan wasu rukunai guda biyar idan ka cire shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sharadi na biyu da zai zo shine mi shine tsayar da sallah wa iqamis salat tsayar da sallah wannan sallar a tsayar da ita ayita akan huskan da ya dace kamar yadda zamu zo mu ganda izin Allah sannan kuma ya ambata mishi sauran abin da yake da alaka da rukunai na musulunci haka bayan hadisi Abdullah ibn Umar zaka samu hadisin Ubada ibn Samit ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma da kunnan shi yaji manzon Allah yana cewa khamsu salawatin salloli guda biyar katabahu Allahu ala al-ibadi Allah ya farlanta wannan sallah guda biyar akan bayi sai ya ce faman ja'a bihinna lam yudayyi minhunna shay'a duk mutumin da yazo da waɗannan salloli guda biyar bai tozartar da wani abu daga cikin su ba, tozartarwa rashin kula da lokacinta, tozartarwa rashin yinta akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka tozartar da ita wata sallah daga kaga ana yinta ka san tabbas akwai labari, akwai matsala, ko shi da yake yin sallan ya san cewa wannan abin da yake sai dai a hankali. Allah kiyaye. Kaga nan mazallan alanan a kararai hode shi sai ya ce faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an, bai tozartar da wani abu daga cikin waɗannan salloli guda biyar ba, istighfafan bi haqqihinna, saboda rena haƙƙin sallah akan shi, yana ga cewa iya da harkoki kaza da kaza da kaza duka masu yin sallar Allah. Allah kiyaye. Wani zai je gama hidiman duniya sai ya zo kwanci zai hada su gabaki daya, kaga wannan ya tozartar da sallah istighfafan bi haqqihinna, saboda ya rena ta, yana ga ba wani abu ne na tilas yanda ya ga dama zai. Alhali a lokacin da ake jihadi ana cikin bugawa da abakan gaba, a wannan lokacin ma sallah bata sabka akan mutane ba, barantana mu da muka yi mai kawo muke zamne. To kaga wajibi ne mutum ya kula da lokacinta, sannan kuma ya yi ta akan tsarin karantarwar manzon Allah. Mazalla yake cewa kana lahu indallahi ahdan, duk mutumin da ya kula da waɗannan salloli guda biyar bai tozartar da su ba, wannan mutumin yana da alƙawali da Allah an yudkhilahu aljanna, cewa Allah zai sa shi gidan aljanna. To amma kaga mutumin da ya tozartar da ita bai da alƙawali tsakanin shi da Ubangiji, kawai sai da hali ya bada. Allah kiyaye. To waɗannan hadisai kaɗan daga cikin su kenan, akwai hadisai masu yawa akan wannan. Haka kuma ijma'in al'umma ya tabbata, faqad ajma'at al-umma ala wujubi khams salawat fil yawm wal layla, saboda ga qur'ani yazo sannan kuma ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunzu, wannan shine hukuncin sallah a takaice. Mabhasi na biyu, gaba ta biyu shine manzilatu salati fil islam, matsayin da sallah take da a cikin musulunci. Sallah tana da matsayi da yawa, wanda kadan daga cikin su abu na farko, as-salatu imaduddin, sallah ita ce gimshikin addini, ai allazi la yaqumu illa bihi, addinin mutum ba zai tsayu ba dole sai da sallah, dole sai mutum yana yin sallah. Hadisin Mu'az ya karantar da mu haka, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Mazalla yake cewa ra'sul amr, kan al'amarin gaba daya, wanda shine jarin ka na rayuwa ka, to kam menene wannan abu, shine al-islam, musulunci. Daga lokacin da ya kubce maka to an samu matsala, an samu tasgaro, an shiga cikin wani yanayi, musulunci duk abin da zai tabbatar da shi wajibi ne mutum mai imani yayi kokari ya tabbatar da wannan abu. Abin da zai janye maka musuluncin ka, kayi kokari duk yanda za a yi kar ka aikata wani aikin da zai zamanto tasgaro, zai zamanto nakasu game da abin da ya shafi musuluncin ka, saboda musuluncin nan shine jarin ka. Kuma wajibi ne mutum mai imani ya ma Allah godiya akan wannan musuluncin da ka samu kanka akai, kamar Allah godiya, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, bamu kasance wanda zamu iya shiriya ba zuwa ga wannan abin in ba da Allah shiryar da mu ba, daga sai kamar Allah godiya. Idan kana takama da wayewa ko ƙarhi ko dukiya ko mulki, akwai waɗanda duka waɗannan bangarorin sun hika, amma suna bautawa rana, wani yana bautawa saniya, wani ya kirkiri wani abin da shi ya kirkiri abin kuma ya kuma ya bauta mishi. Daga ra'sul amri al-islam, sai ya ce wa amuduhu, gimshikin musulunci ya ce as-salat, shine sallah. Kaga kenan sallah ba karamin matsayi take da ba a cikin musulunci, ba kayan sai na kare uzuri na bane ba, a wajibi ne a gare ka, a gare ki, a gare mu, ya zamanto duk lokacin da sallah ta gabato to ya zamanto abin da yake cikin kanmu kenan, abin da muka ba muhimmanci kenan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa iya daga cikin ayyukan alheri intizaru salati ba'da salah, jiran sallah bayan sallah, wannan iya daga cikin ayyuka na alheri. Mazalla karshe ke sai yake cewa fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, wannan shine abu na harko. Falalan sallah na biyu shi ita ce awwalu ma yuhasabu alaihi al'abd min amalihi, idan ka zo raskonan ayyukan ka gobe kiyama da lissahin ayyuka da hisabi, sallah ita ce abu na harko da za a fara kokowa a dukkan dosiyan da kake da wannan na kaza ne, wannan na kaza ne, wannan na azumi ne, wannan na zakka ne, wannan na sallah ne, wannan na hajji ne, wannan na umara, ga sana'uwa daban-daban, dosiyan sallah za a fara kokowa. awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd min 'amalihi. Dan haka fa salahu 'amalihi wa fasadihi bi salahi salatihi wa fasadiha. Gyaruwan aikin ka ko lalacewan shi yana nan a makale da sallah. Idan sallar ka tayi kyau, komai yayi kyau. Idan kuma sallah ba ta yi kyau ba, to za a maka binciken kwaf. Kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Anas ibn Malik, yace awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Farkon abin da za fara ma mutum hisabi akan shi gobe kiyama tace sallah. Wannan sallar fa in saluhat, in ta gyaru ta nagartu, aka yi ta a lokaci akan yanda manzon Allah ya karantar, to sauran aikin ka magabaki daya gyaru automatically. Sai Allah ce wannan a daga mai kafa akan sauran dusiyan gabaki daya, wannan sallar ta ci sauran ayyukan dukansu. Amma yace wa in fasadat, idan aka dauko dusiyan sallar aka ga baka iya ruku'i ba, kaga in babu ruku'i ina sallar take? Babu. Idan baka iya sujada ba, kaga babu sujada ina sallar take? Babu. To daga lokacin fasada sa'iru amalihi, sauran aikin ka gaba ɗayan shi ya lalace. Sai ce ta dauko dusiyan ka za a duba, shi ma matsala. Dauko na ka za a duba, shi ma matsala. Shine hadisin Aisha ta manzala ke cewa man nuqisha al-hisab uzziba, duk wanda aka mishi kokonto a cikin hisabi babu makawa sai azabtar da shi. Duk wanda za a ma kokonto, ka duba fa darajar da sallah take da in tayi kyau, kana zuwa daga an bude ta aka ga tsaftake, sai ce shikenan wannan kawai ya wuce, Allah ya yi maka sauran. Amma daga lokacin da aka bude dosiyan sallah aka ga abu kacakata, babu wani abu mai kyau a ciki, sallar dai kawai ga ta nan dai, bari dai mu yi tunda lokacin ta yayi mu huta, subhanallah, to aikin ka gaba daya lalace. Daka wajibi ne mutum musulmi ya ma kanshi lissafi sallan nan taka ya take. Ka tambaye kanka yanzu, in tambaye kaina, a ina muka koyi sallah? A ina ka koyi sallah? A cikin littattafai, cikin karatu, a makaranta ka koyi sallah? Ko kuma a kawai sabizar ce ne kai, tashi kai kawai kaga ana yi ruku'i ana sujada kace to ja muje wa muje, yanda waɗannan suke mu haka na zamu haka kake sallah ko kuma karanta ta kai? Wannan tambaya ce da ya kamata mutum musulmi ya ma kanshi, ya ba kanshi amsa tun yanzu da muke da dama. A wata riwaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-qiyamati, farko abin da za a fara tambayan bawa akan shi gobe kiyama, yunzaru fi salati, za a duba sallar shi, in ta gyaru aflaha, manzon Allah ya ce ya rabota. Wa fi riwayatin anjaha, ya riga ya tsira inda sallar ta gyaru. Amma wa in fasadat faqad khaba wa khasira, in sallar ta lalace wannan mutumin ya tabe yayi asara. Ashe kaga sallah wajibi ne mutum musulmi ya rika mata wani kallo na musamman, ya rika bata lokaci na musamman. Kuma kaga kaman wani karatu ne mai sauki, abu ne wanda yake yau da gobe akan ana zuwa makarantar mai aka ƙara sabaranta na mutumin da ba makaranta yake zuwa ba, haka nan kawai sallan nan ganin ta ana kawai shi ma sa baya gaba gani da wata sallah wajen biki. Hadisin Tamim ibn Dari, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na uku kenan go, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati, afarkon abin da za a ma bawa hisabi akan shi gobe kiyama ita ce sallar shi. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamma, in ka tsayar da sallar nan ka cika ta, za a rubuta maka sallah cikakka. Yace wa in lam yakun atammaha qala Allahu azza wa jalla li mala'ikatihi, Allah mai girma da buwaya sai cewa mala'iku, misali an dauko dosiyan wani an bude sallah, idan ta cika to magana ya kare. Da aka duba aka ga ya kamata a ce yana da maki kamar 50 a cikin 100 ko kuma yana da maki 50, sai ya ga ashe 48 gare shi ko 47 gare shi, ko da makamancin wannan kenan akwai ragowa. Sai Allah ce wa mala'iku ku duba, hal tajiduna li'abdi min tatawwu'in, ku duba sallolin shi na nafila da yake yi. Kaga ranar su, idan wancan bai cika farillan ba, sai Allah ce wa mala'iku a duba nafilar shi, min tatawwu'in fatukmiluna biha faridatahu, sai ku cika wannan farillar tashi da wannan nafilar nashi. Sannan ce summa zakat, sannan zakka, ita ma haka za a dauko farillar a duba, in ta cika to in bata cika ba a duba ɗan sadakokin da kai a gehe a zo a cika ta. To haka za a riƙa auna ayyukan bayi ana musu lissafi, ana musu hisabi. ashe kaga wajibi ne ka tsaya ka cika sallar ka kuma nafilolin nan karka ce a tunda dai nayi farilla shikenan a hada da su wannan ranar da zaka je ka tsaya Allah kiyaye abin cika farilla bata cika ba a ce a dauko nafilan nan ba karamar rana bace ba Allah kiyaye idan mutum bai da kaga al'amari ya riga da lalace Allah taimaka mana abu na uku daga cikin abin da fa'ida da sallah take da ita ce akhiru matsayin da sallah take da ita ce akhiru ma yufqadu min ad-din sallah ita ce karshen abin da za a rasa a cikin addini yace fa idza dhahaba akhiru ad-din idan karshen addini ya tahi lam yabqa shay'un minhu babu wani abu da yake amsa sunan sallah wanda yake amsa sunan musulunci hadisi abu umama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tunqadunna ura al-islam urwatan urwa yace za a rika warware tufkar musulunci tsinke tsinke yanda ka san misali tabarman nan ta leda ko tabarma karamnu kaga an yi ta da tsinke tsinke ko aka harhada har ta zama to abin da ake zama to musulunci kamar misali wannan tabarmar ce manzon yake cewa la tunqadunna ura al-islam za a rika warware wannan tufkan musulunci urwatan urwa tsinke tsinke an ja can karshe sai zai ga baki daya manzon yake cewa fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu duk lokacin da aka warware wani tufka na musulunci sai mutane su kama wani abin da yake gaba da wannan tufkan da aka warware yace fa ulahunna naqdan al-hukm yace wa akhiruhunna sala farkon abin da za a fara warwarewa shine hukunci yau a wayi gari ba a hukunci da abin da Allah safkar mutane sun rubuta abubuwa ganin damansu tsarin kansu kaga wannan kuma kusa ana cikin shi manzon Allah yake cewa akhiruhunna sala na ƙarshen abin da za a warware a cikin tufkan musulunci ita ce sallah kaga kenan sallah tana daga cikin abin da al'umma a ƙarshen zamani za a neme ta a rasa kaga mutum yana sallah kai wannan sallar ka san tabbas ba karantar ta bai kawai abin da ga dama ne yake yayi ruku'in da yake so yayi sujada yanda yake so ba ruwan shi saboda ba karanta bai shi da iya gurin shi kawai in dai aya ta su su ya tashi kuma magana ta kare ko da ba ta amso shi yana gaba matsalar shi bace ba wannan shi dai ba yi ba to an kare kawai haka zai dungura ta mika ta manzon Allah yake cewa awwalu ma yurfa'u minan nas al-amana farkon abin da za ku fara dagawa daga cikin al'umma doke shi ita ce amana mai amana a cikin al'umma yau nema ne ga mu nan musulmai muna rayuwa amma kuma kowa san haka nan an ba wani amana ya ci amana an ba wani ya ci an ba wani ya ci an ba wani ya ci an gwada wani na ba labari an gwada wacce ba labari cin amana ta kowane bangare hatta da rishin kulawa da sallar ai cin amana ce Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu yace innahu kana zaluman jahula amana ce hatta da rishin kulawa da sallah cin amana ne kai amanan nan manzon Allah yake cewa har sai an kai matakin da kutumce za a rika yi a rika cewa kutai wata anguwa can a ko wani mutum ko wata mace ana kiran shi da suna wani wanda mutum an shaida cewa mutum ne mai amana ba kawai ke rike amana ba yau mutane suna cin amanan kansu da kansu nahika an ghairihim barantana kuma wani wanda yake gehensu Allah kiyaye manzon Allah yake cewa awwalu ma yurfa'u minan nas al-amana sai ya ce wa akhiru ma yabqa as-sala yake cewa karshen abin da zai yi saura an rasa amana sai a hankali shi dai mai sallar nan shine da tournament kala kala ko na dukiya ko kuma amanar da Allah ya dora mashi hatta da iyalin gininka amana ce an tarbiyantar da su an kula an yi kaza ko kuma a kawai kowa shi an shi yake kuma ana daukan ma kamar abin wani wayewa ne ko wani burgewa ne ko kuma kaiwa wata kimma ce a cikin rayuwa to duka wannan cin amana ne sannan kuma karshe sallah yace wa ruba musallin la khaira fihi manzon Allah yake cewa za a iya samu mutumin da yana sallah amma babu alheri tare da shi wannan kuma magana manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam za a samu mutum yana sallah amma yace la khaira fihi ba alheri tare da shi ashe ba sallar ba ake la kiyaye haka kuma hadisin Anas a wannan gaba ta uku dai manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amana wa akhiruhu as-salah farkon abin da za ku fara rasa amana na ƙarshe kuma ita ce sallah zai zama to sallar koda an yi ta to ismun ni bila musamma sallar kawai suna ce amma haƙiƙanin mudunin sallar ba mushi ba a kiyaye lokaci ba a kiyaye ta yin ta yadda ya kamata abu na hudu daga cikin fa'ida ko kuma abin da ya shahi sallah irin alherin da take da akhiru wasiyatin awsa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu sallah ita ce wasiya ta ƙarshe wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma al'ummar shi hadisi ummu salama Allah ƙara yarda a gare ta me take cewa tace kana min akhiri wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu salah wama malakat aymanukum ummu salama ɗaya daga cikin matattakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa yana daga cikin ƙarshen wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah sallah ina jan hankalinku akan sallah wama malakat aymanukum da abinda daman ku ta mallaka ku ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwa hatta ja'ala nabiyullahi har sai da take annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dubawa zuwa ga mutane ya daga ya kalli sahabban shi na ce as-salatu salah wama malakat aymanukum dan wannan yana maka nuni akan cewa sallah tana da muhimmanci ba na wasa ba a cikin musulunci far abu na ƙarshe da manzon Allah ya yi wasiya akan shi ita ce sallah sannan haka abu na biyar da zamu samu akan matsayin da sallah take da madaha Allahul qa'imin biha Allah ya yabi masu yin sallah masu tsayawa akan lamarin sallah yin ta yadda ya kamata sannan kuma yake cewa wa man amara biha ahlahu da wanda kuma ya umurci iyalin shi akan su yi sallah me Allah yake cewa Allah ce wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ba su bayanin abin da yazo a cikin littafin annabi isma'il lalle annabi isma'il ya kasance sadiqal wa'd mai gaskiyan alƙawali ne sannan kuma kana rasulan ya kasance manzo ne nabiyyan kuma annabin Allah ne daga cikin yaban da Allah ya mushi Allah ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati shi annabi isma'il ya kasance yana umurtan iyalin shi da yin sallah waz zakati da yin zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance abun yarda ne shi a wajen ubangijin shi kaga daga cikin yaban da Allah ya mushi ya'muru ahlahu bis salati yana umurtan iyalin shi akan su yi sallah nawa ne daga cikin magidanta a yau kai wallahi ba maganar diya ba akwai wanda matar shi bai san harkar sallar ta yake akwai su in ka je ka sa ta gaba ta yi sallah ka gani ta iya ruku'i ta iya sujada me ake hodi duk inda ake sirranta komai da komai nan ta bayyana shi a hodi aji tun daga addu'ar buɗe sallah a uziya bismillah fatiha da surar da za ta karanta bayanta abinda ake karanta a ruku'i abinda ake karantawa bayan dago daga ruku'i duk ta kakkaranta maka gaji saboda amana ce me Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara amma gidaje da yawa a yi sallah ba wallahi dan wani yaro ya fito yana jagulata shi ma haka abin haka ya dauko shi da amma daga asalin inda ya dauko ta ma a jagula take shi ma kuma ƙara jagulawa akan jagulan da aka yi na baya ɗan uwa mu ji tsoron Allah duk al'amarinmu na rayuwa muna kokari mu yi karatu akan shi yanzu yau bakar lahiya a ce ga wani bai taɓa sanin inda ake zuwa a karanci likitanci ba kawai zo ya ce bari ya rubuta maka ordonans ko kuma ya kudu maka da baki ko ya maka bokal ya ce je ka farmasi ba su saurara ko ya rubu allura ko kuma ya ce a ga wani mutum fashi za a mashi wannan mutum zai maka fashi wa zai yarda wallahi ba mai yarda me yasa bai iya ba me yasa bai iya ba bai koya ba bai karanta ba to saboda Allah ayyukan ibada da muke a yau a ina muka koye su a ina muka karanta su wani lokaci muka bada don mu karanci wannan ibada ne mafi yawa sai ka samu sai a hankali inda a ce za a yi karatun wa babu wani abu da yake komai zai ta yi automatikiyan da sauki to amma kowa ya rike wani kasuwan shi wani aikin shi wani wane ne shi kowa zai abin da ya ga dama a iya abin da yake yi kuma sannan yana neman abin da ya shahi ƙarin wayewan kai akan abin da yake ciki a banda harkar ibada ba kowa bane ba wallahi illa man rahim rabbuka bar suke zuwa makaranta a cikin mu ɗan kadan ne mafi yawanci ana can ana rugubzar duniya ita kuma babu abu mara kat ita ma a karan kanta bata da kat ba da tara kai da kake mallake da ita ita bata da kat Allah shiryar da mu iyalinka su koyi sallah mu zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladakum bis salat ku umurci diyanku akan su yi sallah a lokacin suka kai shekara 7 in suka kai shekara 10 ba sa sallah ku rika zani su a yau ana samun matasan da suke zama a cikin fada ba su zuwa sallah ana kadikamata salat suna zaune sun yi mursisi inda tun iyar shekara 10 baban shi rika zani shi burala ha gaskiya ce abu wala gaskiya ce duk inda kake jin cewa ka girma wallahi abu wala gaskiya ce me Allah yake cewa akan mazinata azzaniyatu wazzani cha yafjidu kullu wahidin minhumma 100 jalla mazinaci namiji ko mace kaga kai da kace mazinaci ke da ya girma eh an girma amma ba hankali saboda ana zina Allah kiyaye Allah ya ce a musu bulala 100 inda aka samu ta aka mai bulala 100 yana jin cewa shi kaza ne shi mai girma ne shi wane ne wallahi wannan girman kan diya sauka daga sama kanshi kawai ji ana zane shi to wallahi ya ce a zane su yara in suka yi shekara 10 ba sa sallah saboda kar su tashi a baibai kar su tashi a baibai to wannan annabi Isma'il ya amuru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya haka iya daga cikin abin da ya shahi matsayin sallah a cikin musulunci ذَمَّ اللَّهُ الْمُضَيِّعِينَ لَهَا وَالْمُتَكَاسِلِينَ عَنْهَا الله يا زرغي ماسو توزرتر دا صلاة الله يا زرغي ماسو تاشي صلاة سنة كسالة أي دي مهوتا أو تشو وجب الحالي بوتن الله ني وان ديك ما تكشيجيش دمي دا كرسشي دا قنعي نسام الله دا با تيوا با كوي دي إني أو تشو وجب me Allah yake ta fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah ya ambaci mutanen kwarai sai ya ce aka biyo bayan waɗannan mutanen kwarai aka maye gurbin su da wasu mutanen da adaa'u as-salata suna tozartar da sallah suna walakantar da ita suna wance kalar da ita dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai wannan adaa'u as-salata yace laysa annahum tarakuha kulliyan ba fa ana nihin busu sallah bane a suna yi yace walakinnahum akharuha an awqatiha suna jinkirta sallah ne akan lokacinta yana ji lokacin sallah yi ko aka da Allah dan uwa musulmi a matsayinka na mutum wanda yake neman aljanna goben ka tayi kyau hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa daga cikin mutane guda 7 da za a inwatar da su karkashin inwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inu al'arshin na ta ubangiji sai ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyar shi take rataye da masallaci yanzu ba yayi asuba ba yayi isha'i ba kawai abin da yake jira asuba yake jira yayi asuba ya kare azhar yake jira ya lokacin sallah dai yayi to shi lokacin annashuwan shi shi lokacin jin dadin shi shi lokacin horin cikin shi to wannan mutumin tukuncin da Allah zai mai a ranar da aka dauko rana aka kawo ta daidai zira'i daya ga kan mutane kwalluwar dan adam tana tafasa Allah zai dauki wannan bawan ya ajje shi karkashin inuwa al'arshi a ce wannan gatan da za a maka kenan saboda kula da makalewar zuciyarka da tayi game da abin da shi sallah zuciyarka tana ballake da sallah kowanne lokaci sallah ta zo aje ai sallah sallah ta zo aje ai sallah Allah da tar da mu to kaga Allah yake cewa adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat suka bi son zuciyarsu Allah ta fasaufa yalqawna ghayya tabbas waɗannan mutanen za a wurga su cikin wani kozozzubu na wutar jahannama wanda yake shine ghayya sannan kaso na biyu Allah ta innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina bayna dhalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula Allah yake cewa innal munafiqina lalle munafikai yukhadi'una Allah wai suna tsammanin wai za su yaudari Allah ta yaya za ka yaudari Allah kai ku awa me ka sani me kake da shi wani tunani gare ka za ka yaudari Ubangiji wa huwa khadi'uhum Allah yana maida musu wannan yaudara akan su su dai munafukan nan Allah yace daga cikin halin su idza qamu ila salati in suka tashi suka ciratu zuwa sallah qamu kusala suna tashi ne a hali na abin da ya shahi kasala kasala yana zamanin ana hira rawrawrawrawa wala amma daga lokacin sallah sai ga duk yayi al'asr ya hada da magriba yayi tamshi saboda sallah za ta yi yura'unan nasa Allah ce waɗannan mutanen suna nuna wa mutane cewa suna sallah ne wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai ambato dan kadan to yau a ce mutum ya iya da kasala game da sallah kaga ko dai baka shiga cikin munafukai ba akwai matsala saboda ka sifanta da sifarwa sifar munafukai halin munafiki shine wanda idza qamu ila salati qamu kusala in ya tashi zuwa sallah yana tashi a cikin halin kasala abu na bakwai sallah daga cikin abin da ya shahi matsayin da take da ita ce a'zamu arkanil islami wa da'aimihil izam ita ce mafi girman rukunan musulunci da gimshikan musulunci mafi girma wanda hadisi Abdullah ibn Umar da makaranta dazu wanda mazalla yake ambata cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar bayan shaidawa babu abun bauta ba suka cancanta sai Allah sai aka ce kuma mutun ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne rukuni na fari kenan sai ya ce tsayar da sallah shine rukuni na biyu abu na takwas daga cikin matsayin sallah mimma yadullu ala izami sha'aniha anna Allah lam yafridha fil ardi biwasitati Jibril dukkan wata ibara da ka sani an farlanta ta ne Allah subhanahu wataala yake aiko malaika Jibril ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiy mubin malaika Jibril zai zo da shi sakon nan a ce ai kaza ko a bar kaza ba abu kaza akwai lada a aikata kaza duka komi haka akai sai ce banda sallah wa innama faradaha biduni wasita laylatal isra'i fawqa sab'i samawat sallah Allah ya farlanta ta ba tare da tsanin Jibril ba aiko shi ba sai aka zo aka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka aka kai shi masallacin Qudus daga masallacin Qudus aka tai sama ta fari aka tai ta biyu aka tai ta uku aka tai har sama ta bakwai to ko aka farlanta sallah a can wannan meke maka nuni girman da take da akan sauran ibadu sannan daga cikin matsayin sallah a cikin wannan musuluncin namu cewa furidat 50 salatan an farlanta ta asali sallah nawa sallah guda 50 bali cewa hadha yadullu ala mahabbati llahi laha wannan yana nuni akan cewa lalle ubangiji yana son sallah ka duba so 50 a cikin dare da yini sallah 50 me yasa saboda Allah yana son wannan daga kunyi ku sake komowa kuma kunyi ku koma daga an yi dan abu kadan Allah ya sake komowa ya sallah ku sallah 50 sallah 50 a wuni haka aka farlanta su manzala sallallahu alaihi wasallam ya doko ku wannan abin lokacin da yazo a wata daga cikin sammai ya hadu da annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa ni ubangijinka ya baka yace ubangiji na ya farlanta mini salloli guda 50 annabi Musa yace kai kamma ka tafi musa iya ba kuma a rage yanzu ka duba tattarniyar da ake a kan guda biyar a ce 50 ne a guda biyar inda ba a ce guda 50 ne ake yi mazala sarasar ya koma aka sake rage ya komo aka miro su 40 annabi musa ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ya ce in ka zo da wannan salloli busa iya ba sai ba matsala za a yi ta samu mazalla sake kuma wajen ubangiji aka sake rage su karshe sai da kawo su waɗannan salloli guda goma guda biyar da aka zo aka tsaya ana sai ubangiji ke cewa ma yubaddalu qawlu ladayya ba a sauya magana a wajena innaha khamsun lakinnaha bimanzilatil 50 sallah biyar ce za a yi amma a matsayin sallah 50 a matsayin sallah nawa sallah 50 duk dai in muka yi kenan a matsayin sallah nawa take a matsayin goma take duk dai a matsayin goma to yanzu ka duba guda biyar inda man ake samun matsala yanzu matasa sallar asuba ba kowa yake tashi ba wani sai da tayi lakwalle tashi kat alhurun manzo a tahilar kwal an tashi karfe 7 da wani abu ita ma sallar sai a dan a dosa rata eh ran da ba alkwal kuma sai inda hali sai inda baba ta gani inji ba mushi ba zuwa aiki sai inda adam kuma ba ma magana wani matasa ba magidanci zaka ji ana kukan biya sallah matar tayi ga futa asuba wallahi ba futa kawai inna ma ki sunan yana nan tayi da shi ga futa asuba ko la asr yana ji ana kiran sallah ba zai futa ba Allah kiyaye to wannan sallolin kaga guda biyar ne amma dai matsayin su sallah 50 ce fa hiya 50 fil mizan sai ce wa 50 fil amali wa hadha yadullu ala izami makanatiha wannan yana nuna akan girman da sallah take da abu na goma daga cikin matsayin sallah iftataha Allahu a'malal muflihin bis salah waqtatamaha biha Allah ya bude ayyukan marabauta da sallah kuma Allah ya rihi ayyukan masu rabo da sallah Allah ce qad aflaha al mu'minun haqiqa masu imani sun rabauta kaman ka ce Allah su wane ne Allah ce allazina hum fi salatihim khashi'una su ne masu nutsuwa masu tsoron Allah masu kiyayewa a cikin sallar su sai ce wallazina hum anil lagwi mu'riduna wallazina hum lizzakati fa'iluna wallazina hum lifurujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun sai ce wallazina hum liamanatihim wa 'ahdihim ra'una wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ala salatihim yuhafizun sannan waɗanda akan sallar su suna kiyayewa kaga cece afqad afla almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una sallako karshe kuma kace wallazina hum ala salatihim yuhafizun kuma karshe aka zo kace sune dai waɗanda masu kiyayewa akan sallar su wallahi alaman imani ne mutai kullar sallah daga an yi kira kai bal hasali kahin ma ai ya zama to ka dauki damara ka kimtsa akwai alheri da yawa a cikin zuwa masallaci da wuri karkace sai an yi qamati sala wani a lokacin zai nemi sahani kuma a rika rigai shiga ban daki a rika rigai wajen samun sahani kahin ka zo ina liman yayi nisa alheri da ya barka Allah taimake mu iya daga cikin matsayin sallah abu na 11 amara Allahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa atba'ahu an ya'muru biha ahlihim kowa ya umurci iyalin shi akan su yi sallah fa qala Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati yati wasbir alaiha dole sai an yi hakuri gidaje nawa ana kallon tele lokacin sallah zai wuce uwar tana zamne diyar suna zamne kai wani gida har da uban gidan har da mai gidan sallah ta wuce su ana leke ana kalle-kallen abubuwan da ba su da fa'ida ɗaya daga cikin magabata aka zo aka ce mishi ghalatil as'ar farashin komi ya hau kaya sun yi tsada ya za a yi suka ce aka ramuka Allah ya za a yi ya ce matsalar mai sauƙi ce ya ce alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani ya ce al'amarin farashi ya hau ya ce wanda ni ba na bane ba ni abin da yake kaina in bauta wa Allah kamar yadda ya umarce ni shi kuma Allah zai arzuta ni kamar yadda ya mun alƙawari aina ma laiga wannan karatun Allah ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ko ka umurce su kai hakuri akan umurtan su sai Allah ce la nas'aluka rizqan ba ma neman wani arziki a wajenka kai dan adam nahnu narzuquka Allah ce mu ne masu arzuta ka kaga kenan in ka bauta wa Allah arziki kuma na ubangiji ne ka tashi kai sai ayyuka ne ma gurgurun abin da zaka iya sai Allah ce wal aqibatu lit taqwa karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah Allah samu a cikin su to wannan duka iya daga cikin dalilan da suke mana nuni akan matsayin sallah dalili na gaba aka umurci mutumin da yake umiran na'imu wan nasi bi qada'i salati duk mutumin da yake barci da mutumin da ya mance sallah aka umurce shi akan ya zo da wannan sallar hadisin Anas ibn Malik me yake cewa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan falyusalliha idza zakarha misali yanzu sallar magriba akai ko wani rugumutsin rayuwa yazo ya gitta maka a matsayin ka na dan ya kamata sallar ko kuma ka saba kana yi a masallaci ko wani lokaci saboda mafi ya irin wani abu yana faruwa in ka saba kana yi ta a wannan sai wani abu ya zo ya gitta baka yi ta ba to ba wanke ka iya mance ta masallaci ta idan ka mance da ita ka mance da wata sallah to falyusalliha idza zakaraha daga lokacin da ka tuna sai ka sallace ta misali ka mance sallar isha'i yau sai gobe wajen ƙarfe 11 na rana sai ka tuno kai ban sallar isha'i ba jiya a lokacin kawai sai kai alwala ka tada iqama kai sallar isha'i yanda ake yin ta a lokacin ta kai akan haƙinka wannan shine lokacin ta mantuwa kai Allah ba zai kama ka da wannan ba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana haka kuma mutumin da yake barci shi ma mutumin da ya barcin da barcin ne sa bizarce da kai to kai ma lokacin da ka falka lokacin sallarka amma ba irin wannan gangancin namu da muke a yau ba mutum ya kama sallah ya ta danna ƙarfi 1 na dare ƙarfi 2 ƙarfi 3 kai ka san baka tashi asuba ba kaga ba za ka ce ba ai mazallaci mai barci ba da kai ake ba saboda baka dauki kimtsin da ya kamata ba dama abinda kai dole abinda zai biyo ba shine kawai ka makara lazimi daka mutun yayi kokari ya kiyaye ya zama to sallanta da muhimmanci mai zaman kanshi mazallaci ta man nasiya salatan aw nama anha yace fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha daga lokacin da ka tuna ta kawai sai kai ta haka hukuncin yake ga mutumin da ya suma kuma in ka zo maida ta misali sallar isha'i ƙarfe 11 rana zaka maida ta da karatunta da komi a karara yanda aka yi ta a ci haka zaka zo kai ta wannan kadan daga cikin abun da ya shahi matsayin da sallah yake da a cikin musulunci ɗan uwa musulmi a gurguje akwai ababen da suke khasa'isu salati fil islam abubuwan da sallah take banta da su a cikin musulunci wanda ita a cikin musulunci ita wani abu ne wanda take ta daban abu na farko daga ciki sammallahu salata imanan Allah ya ma sallah suna imani gaba ɗaya ma Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah bai kasance ba mai wancakalar ko mai walakantar da imaninku me imani anan sallah ake ni Allah ya kirayi sallah da suna imani ma gaba ɗaya ya'ni salatakum ila baitul maqdis lokacin da aka juyo al-qibla asali ana kallon baitul maqdis sai Allah ya sa yake cewa qannara taqallubu wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram mazalla sai ya juya masu imani suka juya amma wannan ya fitro su daga cikin mutane to shine Allah yake ce musu wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum waccan sallar da kuka kuna kallon baitul maqdis la dan ta yana nan Allah ba zai tozartar da shi ba sannan abu daga cikin abubuwan da sallah take banta da shi khassaha bizikri tamyizan laha min baini shara'i al-islam Allah ya huddata ya mata ambato na daban ba a cikin abin da ya shahi a sauran ayyuka na musulunci sai Allah hudda sallah a gehe dan Allah yake cewa utul ma'uhi ilayka min al-kitabi yace utul ka karanta ka ambata abinda aka mishi wa'ayinka akai wa'ayi zuwa gare ka na alqur'ani mai girma sallah ba tana cikin qur'ani ba tana cikin amma sai Allah ya ce wa aqimis salata ka tsayar da sallah kaga aka ce utul ma'uhi ilayka min al-kitabi sallah tana ciki amma sai aka kebance ta da ambato saboda nuna cewa ita din ta musamman ce tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha me yasa saboda shi mala'ika jibril a cikin mala'ikun na musamman ne bayan an ce mala'iku suna sabkowa sai aka ce kuma da jibril ba mala'ika bane shi ma mala'ika ne amma an kebance saboda irin darajar da yake da akan saurawan nan wasu to haka ita ma sallah ana Allah ce qutul ma uhiya ilayka min kitabi sai ce wa aqimis salata ka tsayar da sallah sana Allah ce wa auhayna ilaihim fi'la alkhairati wa iqamis salati kaga wannan aya matana nuna akan haka nan wa auhayna ilaihim mun yi wa'i zuwa ga manzanni fi'la alkhairat su aikata alheri sallah tana ciko mata ciki tana ciki amma sai ya ce kuma wa iqamis sala kuma da tsayar da sallah khassaha Allah Allah ya kebance ta saboda irin daraja da matsayi da take da abu na uku iya daga cikin abin da sallah take banta da shi qurinat fil qur'ani bi kathirin min al ibadat a duk lokacin da aka tashi ambato wasu ayyuka na ibada to sallah ta shigo cikin su Allah ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in kaga ce aqimus salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka aka ce kuma ku yi ruku'i tare da masu ruku'i kaga duka sallah aqimus salata ruku'in yana ciki kuma ƙarshe aka zo aka ce warka'u ma'ar raki'in sana Allah ya hada sallah kaga anan da me da zakka go kamar yadda Allah kuma ya hada ta da ni da yanka sai ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan Allah kuma kai yanka dan Allah kaga can an ce ibada zakka ai sallah nan kuma ai yanka dan Allah ai sallah dan Allah kuma Allah ya hada ta hallu a wani wurin da wani abin da ba shi ba Allah ya ce hudi musu in qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yace qul ka fada musu inna salati sallata kaga ita ka fara wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwa ta kaco kam wa mamati da ma mutuwa ta gaba daya duka waɗannan abubuwa guda hudu lillahi rabbil alamin mallakar Allah ne ubangijin talikai kaga sallah tana cikin su kaga kenan an hada ta da ayyukan bauta daban-daban saboda matsayin da take da Allah ya keɓance ta akan wata bauta wadda ba ita ba haka abu na hudu amara Allahu nabiyahu Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yastabira alaiha yace wa'mur ahlaka bis-salati sai yace wastabir alaiha ai ma'a annahu sallallahu alaihi wasallama ma'murun bil-istibari ala jami'il ibadat Allah ya umarci manzo Allah akan yi hakuri akan dukkan bauta go me yake ce mushi wastabir li ibadati nan a cikin sallah aka ce kai hakuri akan abin da ya shafi bautan Allah nan wanda sallah ake ni a wannan wajen ka tashi ka kiyaye lokacin ta kai ta a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi kamar yadda ku ga ina yi ya za a yi mu gane inda manzo Allah ya sallah dole sai an yi karatu dole sai an taimaka makaranta dole sai an tambaya wanda duka sai daga cikin hanyoyin ilimi ka karanta ka tambaya a karantar da kai duka daga cikin hanyoyin ilimi abu na biyar daga cikin abin da Allah yake bacci sallah da shi akan sauran ibadu aujabaha Allahu ala kulli hal Allah ya wajabta sallah akan kowane yanayi mutum yake ciki kowane yanayi aka ce in kana iya kai a tsaye in kana hajjiji iya zamne ko ka tsuwa iya zamne bakka iya zamne sai a kwance kake kowane lokaci nan ma dai ba a barka ba kai sallah hallo akan hakarkarinka ko akan gadan bayanka to kaga wannan ibada kware da gaske tana da girman da baya halatta ga mutum mai imani ya saki da ita ko rishin lahiya ko halin tsoro ko halin bulaguro sallah bata safka ana cikin yaki sallah bata safka ana cikin bulaguro sallah bata safka din rishin lahiya mutum inda iya da hankali sallah bata safka a ce bai iya zuwa ban daki ko kuma Allah ya jarrabe shi da wata cutar da misali iya da yoyon bawali ko kuma a bayan gari ne ba kowane yanayi yake cike in dai akwai hankali to dole sai sallah ya zai yi iya abin da zai iya na tsarki zai yi abin da ya gagara a bar shi ya sallah haka nan ashe wannan ibadar ba karamar ibada bace ba shi yasa duk mutumin da ya kula da sallah to wallahi wannan mutumin ya kula da bangare mai girma a cikin addinin musulunci saboda in ka kula da ita yadda ya kamata dukkan wasu abubuwa na hayaniya zaka ce da izinin Allah ka nisance su an zo wa manzon sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wani matashi yana sata sai manzon Allah yake cewa wannan yaro yana sallah aka ce yana sallah manzon Allah ya ce satan hahu salatu sallar shi in dai yana yinta sai ta hana shi wannan aikin na banna inna salatanha anil fahsha'i wal munkar a tsaya a yi ta yadda ya kamata ba ganin dama ba ba mun gada ba a aita a karance abu na shidda ishtarata Allahu laha akmal al-ahwal Allah ya shardanta wa sallah mafi cikan hali mafi cikan tsaftatuwa kaga dole sai kai tsarki an umurce ka akan yin ado ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu in aka tashi zuwa masallaci ayi ado karka zargo wata zallabiyar ka duk a ganga masallaci da ita ne ake ganin ka wannan bai kamata ba magidanta suna da ita eh barzana asuba kawai ta zallabi a ce da daga yashi ka kawai sai rataya ta da haka duk sallar za in daina gida to da wannan rigar zai fito akwai wanda daga cikin dattijawan da suka rasu a cikin tahiyar sunna Allah ji kanshi da rahama abinda na gane wa ido na game da shi duk lokacin da zai fito sallar asubahi to wannan bawon Allah yana fitowa da kaya waɗanda a lokacin ne yasa su zai fito kular shi sabon karyawa zai mata ya fito da ita kayan shi yanzu yasa su da turaren shi da komai a cikin nishadi za ka yi na shigar rai Alhaji Hassan Isa abu na shidda Allah subhanahu wataala kaga ya sharɗanta tsarkakuwa da tsaukan ado da yake cewa a wannan kayan ganin shugaba ne ko a ce in zaka tayi tarbiyan wane waje kaya zaka sai ka kure a daka to nan za a zo gaban Allah ne a tsaya ya kamata a kure a daka eh kar a zo a wani jigari ko a wani yanayi sannan kuma wastiqbalu qibla in ka zo wannan ibada ta sallah aka maka jihar da zaka huskanta nan kawai zaka huskanta kai ta abu na bakwai ustu'mila fiha a cikin sallah an yi amfani da dukkan gaban dan adam za su rursuna wa Allah subhanahu wataala min alqalbi wal lisani wal jawarihi zuciyarka ta rursuna qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wannan khushu' ana ki samu a cikin zuciya yake wal lisan halshanka yana furtawa kai auziya kai bismillah ka karanta fatiha ka rika cewa Allahu akbar kana sami Allahu liman hamida kana subhana rabbiyal azim kana subhana rabbiyal a'la kamar kamantan su kaga wannan bakinka yana furta waɗannan abubuwa wal jawarih gabban kama ba a bar su a baya ba akwai aikin da za su shi yasa ita sallah wata ibada ce keɓantacciya wadda take da maganganu keɓantattu kuma take da ayyuka keɓantattu sallah kenan a lokacin da ka zo yin sujada kaga manzon Allah ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umurce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai yace tafin hannaye guda biyu tafin hannu ba tsiya hannu ba kar kai rugub irin wannan kaman wannan ka kwancin kare ba haka tafin hannunka ne zai dora ka ba tsiya hannunka ba sannan kuma idan akwai wadatuwa kar ka dauki nan kinka damtsanka ka hada shi da hakarkarinka ka cunkushe haka a budawa zaka wanda ana ga horin hamatan shi idan yayi sujada a halin da ka tsinci kanka a cikin sau sai ka daidaita fattaqullaha mastada'tu saboda kai ka zo cikin sau kuma ka bubbude kaga wani ba zai sujada ba wannan sujada idan ka sa tafin hannayenka zaka sanya gwiwoyinka guda biyu su kai kasa sannan kuma aqraful qadamain tsinin yatsotsin kafarka su aka lankwasa su kalli gabas ya tsaka babba da sauran yatsotsin da zaka iya suke bi mata gurgudan hali su kalli gabas sannan kuma goshinka dole ta kasa tare da hancinka kaga hanci akwai masallata diya da musu hancin su a kasa mazala sallallahu alaihi cewa innamal anfu min ar-ra's shi hanci iya cikin kai da aka ce ayi sujada kaga a matsayin gaba ɗaya aka lissafa su kaga goshi da hanci aka ce ɗaya tafin hannu guda biyu ɗaya biyu uku kenan sannan gwiwa guda biyu biyar sannan kuma ƙafafuwa guda biyu bakwai dole ne hancinka sai tsinin hancinka sai taɓa ƙasa ka dangula shi a ƙasa ka nuna cewa kai ba kowa bane ba kazibi a gaban ubangijinka subhanahu wataala to kaga wannan duk lokacin da zuciya ta samu wannan halartu wannan cewa yanzu kana gaban ubangijinka ne ka zube gaba ɗaya gabanka sun yi sujada ga Allah bakinka yana yi gabanka suna yi zuciyarka tana yi da izinin Allah za a samu rahama insha Allah to bayani akan abin da ya shahi abin da Allah ya keɓanci sallah da shi abu na gaba hiya dinullahi alladhi yadinu bihi ahlu sama shine addinin Allah da wanda ƴan sama suke bautawa Allah da shi ita ce sallah manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani daki a sama wanda babu wani lokaci face akwai mala'iku da su da mala'iku in ma sun yi ruku'i ko sun yi sujada ga Allah subhanahu wataala duk ekipin da ta zo ta yi sujada ta tayi har abada ba ta kara dawo har ta kiyama shi yasa buwar da muke kasa in kai kanka kama in baka yi ma dai kanka za ta kare in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah ce in kuka kyautata kun kyautata wa kawunanku in kuka murna ma dai kai ne ka jawo kanka akan ka za ta kare mutun ya ma kanshi adalci yayi kokari ya kiyaye sannan kuma sallah Allah ya hada ta da gaskiya Allah ce fala saddaqa wala salla at-tasdiq gaskantawa mutum bai gaskanta Allah ba kuma bai salla ba walakin kazzaba ya ƙaryata maimakin gaskantawa wata walla ya juya baya maimakin yin salla salla tana da matsayi a cikin addini duk inda ake za a kai mutum hari game da cewa fa bai kyauta ba to zaka samu cewa salla ce za a sa a gaba dan a nuna cewa ne bai kyauta ba wanda wannan kuma zaka same shi a cikin gabbai daban-daban kaga lokacin da za a tambaye ɗan wuta cewa me kai ku wuta me suke cewa lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin za tambaye su ya akai ma salakakum fi saqar wai kuna kallon ina ta ina ta yaya da hankalinka ka rayu a duniya ka yarda ka je ka mutu ka shiga wuta baka tsaya kai abin da ya kamata ba a duniya baka yi sallah baka yi kaza ba ka duwa can da Allah ya ce fawailul lil musallin akwai wani kori na azaba wanda Allah ce ya tabbata ga masu yin sallah sai ya ce suwa ya ce allazina an salatihim sahun waɗanda sallar bata sha musu kai ba ana kota ta yanda aka ga dama kap 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 fat an gare eh koton kurciya ko koton kaza cak cak haka ya tsaga sallai ma salakakum fi saqar za su ce abu na farko da ɗan wuta za su faɗi idan ka ce me kai ku ta sakara za su ce lam nakum minal musallin ba ma sallah ba ma ciyar da miskinai muna kutse a cikin harakan addini da shishigi tare da masu yi muka ƙaryata cewa ma akwai kiyama har yaqini ya zo mana wanda ita ce mutuwa Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in babu wani ceton mai ceto da zai taimaki zai agaza musu babu saboda sun rike kansu da kansu kaga hatsarin mi hatsarin barin sallah da hatsarin rashin kula da ita zaka samu wani yana yinta amma kula da ita ya zama to tashin hankali a gare shi to wannan shi matsala ne kuma sannan gobe kiyama Allah zai umurci kafirai cewa su yi sujada su yi ruku'i sai su kasa yawma yukshafu an saqin ranan da za a ma guyuwar tasu za a mata tale bushi za a tale ta wa yud'auna ila sujada ta ku yi sujada fala sadiuna ba sa iyawa allati khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla ganin su ya kaskanta walakanci ya lillibe su a gobe kiyama wa qad kanu amma hukahin haka sun kasance yud'auna ana kiran su ku yi sujada ga Allah wa hum salimun suna cikin halin lahiya suka yi mursisi suka ki yanzu ga sunan Allah yace khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla ganin su ya kaskanta walakanci ya lillibe su walakanci ya gama samun dan adam a lokacin da ya ta yi kiyama ba tare da mutum Allah ba haka kawai kana ji kana gani da hankalinka ka kula da dokokin Allah haka kawai ka ta yi lakiyayi sallah kowace rai an makalata da sallanta Allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina sai ce illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar Allah ce kowace rai an mallaka ta da abinda ta aikata a nan gidan duniya game da waɗanda suke ma'abuta dama Allah samu a cikin su fi jannatin a cikin gidan aljanna yatasaalun suna tambayan cewa 'anil mujrimina game da mujriman diya wai me ya kai ku wutar saqara kuna kallon ina ya akai aka wannan haukin ya hada ku za su ce ba sa sallah shi kaga rishin yin sallah ba karamin tashi hankali bane ba sallah matsayin da take da a cikin musulunci Allah ya ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu alayat liqaumin ya'lamun wadannan da ake cewa kahure an yi kaza Allah ya ce daga ran da suka musulunta suka tsayar da sallah suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka fa ikhwanukum fid din ɗan uwanku ne a cikin addini Allah ce wani fassirul ayati haka muke bayanin ayoyi daki-daki da kaumin ya alamu daga waɗanda suke masana ga Allah hadisin Jabir wazalla yake cewa inna bainar rajul wa bainash shirki wal kufri tarku salah, kadai abinda ke tsakanin mutun da fadawa shirka ko kafirci shine barin sallah. Mutun yayi mursi sai yana zaune baya sallah. Wallahi mu gode ma Allah da muke sallah, karin godiya ga Allah mu sa ido mu ga sallar nan tsaya muke yinta, muna yinta yanda manzo Allah ya karantar ita. Alhamdulillah, wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo cikin masallaci sai ya hau saman minbari, mamu suna kasa, yace ku gyara sau, suka gyara sau, sai kabar al-harama yana sama, suna kallon shi da yanda ya tsaya, da yanda ya daidaita gangan jikin shi, da yanda ya kabar al-harama, da yanda ya runguma sama kirjin shi, yayi karatu ya kare, yayi Allahu akbar, yayi ruku'i, suna kallon shi ya taso daga ruku'i. Lokacin da yazo yin sujada sai yayi da baya da baya, sai yazo yin sujada a gindin minbarin, ya tashi raka'a ta biyu sake komawa, da ya kare salamta yake, ya salamce yake cewa innama sana'tu haza, abinda yasa na hau saman minbari na muku wannan sallar, li ta'lamu salati, don ku san sallata, ku koye ta, ku gyara ta. To mu ayo mi muka yi, wata rana manzo Allah yana zaune cikin masallaci, wani sahabi ya shigo ya salla, manzo Allah ce kuma kai salla, ba kai salla ba, ya sake komowa, ya je salla ya sake komowa, manzo Allah ce kuma ka sake salla, ba kai salla ba, ashe wannan dungure-dunguren da ake ba salla bace ba, sai da su uku manzo Allah ya sake mai da shi, ce kuma ka je ka sake salla, sai ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya, ban iya wata salla ba saboda wannan da nayi, allimni ya rasulullah, ya maki Allah koya mun sallah. Shine Khallad ibn Rafi usiu salat, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci, ya tsinkaye wani mutum yana sallah, yayi wani dalodalon ruku'i, manzo Allah yake cewa wannan mutumin da ya mutu akan wannan sallar bai mutu akan hanyata ba, bai mutu akan hanyata ba. Saurari wannan magana da kyau, hadisi ne ingantacce, shikenan kawai sai ka zo ai ta harkokin duniya, duk harakan aikin ka, harakan kasuwarka, harakan kwadagonka, harakan wane ne, duk akwai lokaci, amma aikin bautan Allah nan ne babu lokaci. Abubuwa sun muna yawa, duk yanda suka maka yawa ka haka din zaka mutu, a dauke ka aje abin ne ka, duk abin da ake ga cewa aiwa ne harakoki gare shi, yanzu ka dauki ɗaya daga cikin mutanen da ka sani a duniya wanda sun mutu a gaban idanka, sun rayu a gaban idanka, al'amuran rayuwa da uzurrika bus kamu ba, amma yau su mutu ina suke babu lambar su ma a cikin waya, kai dai ka dauka ka goki, an kare an kare shi kenan, mutum wanda ba zai minti goma wahi wani ya kira shi kirkirkirkirkirkir, an kare, an tahi zuwa ga gaskiya, ya ka mu yi kokari mu gyara wannan gaskiya. Sallah tana daga cikin mafi muhimmanci abin da mutum zai gyara, na ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala, abinda muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko aiki da shi, amin, abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari, Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ayyukan mu na ibada, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, assalamu alaikum wa rahmatullahi.